Niger flavor.
Yarın zaki wa ne rike ƴan matan na leke leke amma mu ba mu dauke dauke hawa babes kullu da mana addina sanar da ke muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna gudu muna hawa bugu ai suna ayo gudu gudu muna bugu suna gudu ikon Allah ne no bi furu Flow so heavy Wallahi yana fasa mudu Rafi zurfi yalwan tudu Arewa gaba sa kudu Ba wani Kano har Germany The boy just the boy like my Uru Ba su da ganewa Mark on the face muna zanewa Competition na ta arewa Babu irin mafiyan nan a arewa Benny the flow slippery suna zamewa Suna ta baɗi ƙasa muna sharewa Masa biyo jama'a suna ta ɓarewa Kamar sa ta fawa muna ta ɓalewa Suna ta wike wike Suna ta shige shige Suka samu kuɗin leke Yarin zaki wane rike ƴan matan na leke leke Amma mu ba mu dauke dauke Hawa babes kullu da mana addina sanar da ke Muna muna bugu bugu suna suna gudu Muna muna bugu bugu suna gudu Muna muna bugu bugu suna gudu Muna hawa yo hey suna Classic, guess, care is difficult because how sana be nuna so seba ama hanka listen she wanna be yonder suna shangute suna gulu kama mira ya gama skule kama skule ya gakari muna kashi shida ga London zuwa Cyprus har ma a cikin male kuka sa aka sa fuskana akan kolban abin da suka sha oh my gosh muna fresh muna posh bana rush babu ruwa mu da loss shout out man classic suna forming sick rappers mu ne magani I'm a daddy suit, say what I'm back in the car, I'm money. Suna ta buke buke, suna ta shige shige, suka samu kuɗin leke, yarin zaki wane rike, ƴan matan na leke leke, amma mu ba mu dauke dauke, hawa babes kullu da mana addina sanar da ke, muna muna bugu bugu suna suna gudu, muna muna bugu bugu suna gudu, muna muna bugu bugu suna Muna, hawa, gudu, hey, suna, yo Classic and M.I. baga, baku da banga, dole ku jibu Nobody bada da fara ku fito ku bimu Hey, idan suka gabu, suna, iho Yo, verbal attack on the track, ay, mu gimu ga jibu Suna ta shige shige Suka samu kuɗin leke Yarin zaki wane rike ƴan matan na leke leke Amma mu ba mu dauke dauke Hawa babes kullu da mana addina sanar da ke